a martanin da suka maida game da wanda aka mika sunan nasa, shugabannin jami'ar sun ce sun yi mamaki da abin da suka kira sabbi doran da suke zargin an yi wa jihar. Alhaji Ahmad Lawal, da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar a jihar Adamawa, ya bayyana dalilansu na wannan korafi.
Kuma mu a jam'iyyar ce ba ta tube mu ba, kuma ka san ya kamata duk abin da za ya kamata jam'iyyar ta tube ta, kuma da yake jam'iyyar ita tana cikin wanda ta bada guduma 100% gwamnatin ta kafu, ya kamata duk abin da za a nemi shawaran jam'iyyar. Don haka magana nake ga mai matsayina na organizing secretary na APC jihar Adamawa, duk wanda ya rinsa a partin nan a list nashi na hannuna kuma mu muka mishi registration. Amma idan kwatan Adamawa za a ba, ya kamata a samu mutane da suka wahala a Adamawa suka taya jam'iyyar APC Adamawa daga cikin su, ya kamata a dauka ba ma kamar yanda yanzu kamar BJ loan da aka ba secretary of federal government, ai kowa sai ya taimaka APC Adamawa don duk abin da yake Adamawa shine constituency shi. To amma minister da aka ba yanzu har ga Allah mu a jam'iyyar ba mu san shi ba, ya zai kawo matsala party saboda kullun ka kawo mutumin da ya taimaka wa jam'iyyar, saboda nan gaba in aka zo zai taimaka wa party, wa'annan su za su kawo mana matsala zabe 2019, saboda duk mutumin da ba jam'iyyar ta kawo shi ba bai san ya wahalan jam'iyyar ba, bai san haka to ba da zai ba da daraja wajen taimaka wajen 2019 mu samu mu ci zabuka da mazuwa.
Shi ma wani kusa a jam'iyyar Dr. Umar Duhu, wanda ke zama tsohon shugaban jam'iyyar APC a shirar Arewa maso gabas, yace ma akwai bukatar sake nazari game da ministan da aka aika daga jihar Adamawa.
Wallahi ina faɗa maka Malam Abdulaziz, idan tafiyar nan ce ta ce haka, duk anan jihar Adamawa ma da aka wansu dauki shugabanni ba ya shawara da mutane yan siyasa ba, a tarayya shi jihar Buhari bai shawara da kowa ba, wannan Allah ya dade dokan kasa ta ba su dama su yi haka, amma kuma a siyasance ya kamata a yi tuntuba a yi shawara da mutane, amma tun da ba a yi da mutane haka ba, mu yan siyasa za mu haɗu mu yi tsungurungun mu tare a wuri ɗaya mu zanna mu kama kanmu mu rike mutuncinmu da daraja da Allah ya ba mu. Wannan abun kwata-kwata shekara hudu ne, idan ba yi da mu ba shekara hudu na zuwa walau za mu sake tafiya tare ba za mu tafiya tare ba, duk za mu yanke hukunci a za mu da yan siyasa, amma tafiyar nan yadda take gaskiya ba ta yi kyau ba, ya kamata shugaban kasa tunda har yanzu makamai ba su kare a Najeriya ba ya sake duba ya gyara, duk tafiyar da yake nan ba ta yi kyau ba, bai yi ma mutane kyau ba, kuma ba wanda yake jin daɗi, duk wanda kaga ya shiru ma ba ya so ya fita ya magana ne, amma gaskiya magana shi ne a zama na shugaban jam'iyya na shugabancin jam'iyyar na Arewa maso gabas a tarayya kanta, saboda haka ni ina magana madadin yan siyasa ne, abinda aka yi ba yi mana adalci ba, ba yi daidai ba, ba yi shin Muhammad Bello ba a son shi ba ne, a'a amma ba ɗan siyasa ba ne, wannan abin tun da ɗauko shi bidiyo ya bashi an yadda bidiyo yana siyasa shi ma ya kaci ne, amma ga ana son ɗan siyasa da ya zama minista ya taimaka mutane ya san mutane a ɗau mutane a zefa su ayyuka yadda ya kamata.
To sai dai kuma yayin da wasu ma ke suka, su koyan ɓangaren tsohon shugaban hukumar Alhazan na ma yabawa ne da wannan mataki da shugaba Buhari ya ɗauka. Alhaji Aminu Iyawa, tsohon kwamishina ne a zamanin mulkin Yako, yace su kan bata barkalla.
Ai wannan ba sai an tuntuɓe mu ba, ai muddin mutum shi ɗan Adamawa ne, abun da shi kenan ya yi, ai kuma kar a manta mu Adamawa fa ya kamata mu sami minista ɗaya ne, amma shugaban ƙasa already ya ɗauki babban ɗan siyasa na Adamawa Pastor Babacir ya bashi secretary to the government of the federation, wanda muƙamin da ya fi ko minista ma, saboda ko minista in yana so yana busa ya rubuta ya kai wajen secretary to government, shi ne zai haɗa ya kai wajen shugaban ƙasa. Mu Adamawa a tafagen siyasa shugaban ƙasa ya riga ya bamu Babacir Lawan, shi ne ɗan siyasa kuma ya bamu muƙamin da ya fi kowanne abin a cikin siyasar Najeriya, don haka wannan ba Muhammad Bello minista, wannan gara ba sa ce.
Kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanadar, dole shugaban ƙasa ya naɗa minista guda da kowace jiha, idan da aka tashi ba da muƙamin minista, wanda yanzu ma 'yan Najeriya sun zura ido ne don su ga irin kamun loda yadda ministocin da shugaba Buhari ya zabo, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko kulliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma a'a. Ibrahim Abdullahi, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.